أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدت تبتغى الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa mu a karatunmu na mako-mako na littafin babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani, littafi na sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha, siffa ta sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka. Inda muka fara tun daga abin da ya shafi kabbara harama, kenan tun farkon shiga sallai, yau za mu tashi insha Allah ta'ala bayan an karanta Fatiha mai za a yi a gaba. Shi ne malam ya koro bayani, mun yi bayani a kenan a darasin mu da ya gabata, mun yi bayani irin salo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wajen karatu. Ya nuna mana wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da waɗanda suke bayan shi, yana lura da wanda ba su da ƙarfi, yana lura da mata waɗanda suka zo da yaransu a cikin masallaci. To dalilin wannan, wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan takaita shi karatu a lokacin da ya zo, ke yana takaita karatu idan ya ji kukan yara sallallahu alaihi wasallam. To yanzu insha Allah ta'ala na kiran nam ai hakuri kadan kawsai na malai ke cewa jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nazairi wa ghairiha fi raka'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a cikin raka'a guda yana gama wasu surori. Idan aka ce yana an-nazair, ana nufin surori wanda suke kamantacce ne, kamantacce niya wajen tsawo, kamantacce niya wajen abinda suka kumsa a ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sai ya gama a cikin raka'a guda, misali bayan Fatiha, sai karanta wannan sura, hallo sake dauko wata sura daban wanda take kama da irin wannan surai, sai karanta wa ghairi hadhihi raka'a. Kuma wani lokaci da wani irin wannan surai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gamawa. Kenan me yake karanta da mu wannan babi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta sura da ta huce daya idan a cikin sallah bayan an karanta Fatiha. Kenan wannan ba laifi bane ba, ya daga cikin sunna ta manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah idan an karanta fatiha daga baya ka karanta sura daya bancin ka kare ta hannu ka shiga wata bancin ka kare ta ka shiga wata wannan kenan ba laifi bane insha Allah ta'ala yake cewa wa kana yuqrinu bainan nazairi min al-mufassal manzala sallallahu alaihi wasallam yana kusantar koko yana gama bainan nazair tsakanin surori wanda suke kama da juna wajen tsawo yawan su ko kuma wajen abin da suka kunsa na karantarwa a ciki yanzu misali idan muka dauki suratul inshiqaq da suratul buruj kaga in ka dauka wajen tsawon su iri ɗaya ne inshiqaq da suratul buruj tsawon su iri ɗaya ne kenan kaga wajen tsawo ana iya daukan su a karanta su idan ka dauki suratul misali qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq kaga duka surori ne iri daban-daban amma kuma ma'anarsu surori ne neman tsari daga wasu abubuwa na duniya da kuma wasu abubuwa na abin da ya shafi lahirar mutum to anan da yace kuma minal mufassal qawluhu minal mufassal bi ma'ana tun daga suratul hujurat har zuwa na suna ake cewa al mufassal daga suratul hujurat zuwa nasi idan kaji an ce ma suwar al mufassal ana nin daga suratul hujurat har zuwa suratul nas kuma yaran nan magana bai yake cewa fa kana yaqra'u suratul rahman wan najm manzala sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul rahman da suratul najm yana karanta iktarabatis sa'atu suratul qamar kenan iktarabatis sa'atu wa shaqal qamar kuma hallo sai karanta suratul haqqa fi raka'atin a cikin raka'a guda kaga wa'annan surorin a cikin raka'a guda manzala sallallahu alaihi wasallam yana zanu duka ya karanta su ya karanta rahman ya karanta najm ya karanta iktaraba ya karanta haqqa duka a cikin raka'a guda a raka'a guda wani lokaci kuma ya karanta wadur da kuma suratul zariyat fi raka'atin ya karanta suratul tur ya karanta suratul zariyat a raka'a guda kaga ai suna dan kusantacce ne da juna suratul tur da suratul zariyat suna dan kusa da juna mala yace kuma yana manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana karanta idza waqa'atil waqi'a hallo kuma ya karanta suratul nun kuma duka a raka'a guda a misali in aka yi fatiha aka kare fatiha sai karanta suratul waqi'a yana kare ta kuma hallo yayi bismillah shiga suratul qalam hallo kuma ya kare in ya zo tukana ɗaya ruku a eh a raka'a guda a eh bismillah a asirci ake ne sai a dora ka a cikin manzala sallallahu alaihi wasallam a sallah ta nafila manzala sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta suratul baqara ya karanta ali imran za mu gani a gaba sallah qiyamul layl baqara izi biyar ce ba kadan ba fashi da rabi a raka'a da a tsaye ya karanta suratul baqara dukanta ya kare ta hallo ya shiga ali imran sallallahu alaihi wasallam za mu gani a gaban insha Allah kaga yanzu wannan kaga mafi ba a rawaito ba cewa yayi wannan a sallah ta farilla duba da halayen mutane ba kowa ba zai iya tainar irin wannan abu amma sallah ne ke tashi sai in ka bi shi kai ka sani kai ka so in ka zo ka shiga ka ce bin shi za ka kai sallah sai ku je ayi tai wannan dai nafila ce kuma kiyamul layl shi ce hallo yake cewa wasa'ala sa'ilun wan nazi'at Allah sallallahu yana karanta suratul ma'arij take sa'ala sa'ilun kuma karanta suratul nazi'at yana karanta wailul lil mutaffifin kuma hallo ya gama da abasa ya karanta su a tare yana karanta suratul mudaththir kuma ya karanta suratul muzammil haka su ma makwabta ne kenan ka shine malam yace kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama wani lokaci tsakanin mufassal kenan tun daga hujurat in ka dauka har yanzu ba mi sama da hujurat ba daga hujurat abin da yazo kasa su ne a cikin su ne kawai manzo sallallahu alaihi wasallam yake daukan sura 2 sura 3 sura 4 kuma wata ran a karanta sura 1 wata ran kuma a dauki sura 1 a raba ta tsaka a karanta rabi a wannan raka'ai a raka'a ta gaba a karanta rabi kowanne ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma yace yana karanta hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura kuma hallo ya karanta suratul qiyama kaga duka surori ne suke zance akan kiyama kaga hal ata alal insani hinu min ad-dahr tana zance akan lahira tana zance akan abubuwa na aljanna da wasu kadan nauta suratul qiyama ita kuma zancen kiyama ne ma gabaki daya kaga idza uqsimu biyawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawwama mala yace kuma wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul naba'i da suratul mursalat wannan a raka'a guda kenan malam ya kawo mana ya zabo mana hadisai wanda suka tabbata wanda suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya karanta raka'a guda ya karanta su Fatiha da sura kaza wataran ya karanta kaza wata su ne gangama mana kenan dai nuna mana maganar da yana cewa jam'uhu bainan nazahir wa ghayriha fi raka'atin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya gama surori a cikin raka'a guda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam su ne aka mun hadisi wanda kuma hadisi daban-daban kuma duka ga takhrijin suna a kasa daga kuma sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul dukhan kuma karanta idza shamsu kuwirat sallallahu alaihi wasallam sai malai yace wa kana ahyanan yajma'u bainas suwar min as-sab'i diwan fi raka'atin wahida min salatil layl kama sayati yace kal baqara wan nisa wa ali imran fi raka'atin wahida min salatil layl kama sayati wa kana yaqulu afdalus salati tulul qiyam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yajma'u bainas suwari min as-sab'i diwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama wasu surori masu tsaho daga cikin guda bakwai masu tsaho na Al-Qur'ani manyan surori masu tsaho na Al-Qur'ani wacce ce ta farko a yawan tsaho daga ita ha kuma ha wannan ajere kenan ko kuma tsawon ma a wannan yawan ayoyi kenan ita su'ara yawan ayoyi saboda ayat ta kanana wajen yawan ayoyi bakara tana da 280 da wani abu ita kuma take bi mata shu'ara'i da 200 ita kuma da wani abu amma ita surorin kananan wata sura kadan misali sai kaji an ce inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hazirun fa akhrajnahum min jannatin su ayoyi ne kanana to a bakara akwai aya guda wadda faj guda ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin faktubu faj guda sadara wajen sha wani abu to ka gani ai wannan inna su yawan ayoyi haka ne amma kuma yawan tsawo da fajoji da kuma izihi daga bakara sai dai mu je Ali Imran kuma akwai irin su a arafi ita wajen izihi uku take to daga cikin surori masu guda bakwai masu tsawo na Al-Qur'ani mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta a raka'a guda aji da kyau ya karanta bakara ya karanta nisa'i ya karanta ali imran izihin ya kai 12 ya kai izi 12 ya karanta bakara ya karanta ali imran ya karanta nisa'i kuma fi raka'atin wahida a raka'a daya kama sai ya ci kamar yadda zai zo a gaba zan yi zance a kan kiyamul laila a gaba insha Allah ta'ala shi ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus salati tulul qiyam sallar da tahi falala sallar da tahi lada sallar da tahi romo ita ce wadda aka jima a tsaye sallar da aka juma'a sai ta hilada ta hi rumu ta hi falala sosai kenan yanzu kaga sallar da aka karanta inna a'tainakal kawthar salli rabbika wanhar da sallar da aka karanta kula zubay bin nas ma ba iwani saboda ita wannan an karanta wajen biyar da kuma an karanta aya uku bisa zubar iwa to barantana wadda aka karanta izhi ko rabin izhi kaga bambancin mai sahuni to manzo sallallahu alaihi wasallam sai afdalus salati shine dhul qiyam shi yasa kenan qiyamul layl ya kasance aka shar'anta tsayuwa da yawa a ciki saboda lalan da ke da kai wajen yawan tsayuwar shi yasa lokaci zaka manzo sallallahu alaihi wasallam sallan ma ta qiyamul layl fata kwata raka'a biyar ci za raka'a biyar kawai a zo ayi hudu sai ayi daya shikenan ya tabbata yanzu misali asham da za a yi ko kuma rukutun da za a yi ta dare in kaga an zo an yi raka'a biyar ya tabbata a sunna ana yi raka'a biyar kuma ta yi kuma asham ce in kaga an yi raka'a bakwai ita ma ta yi in kaga an yi raka'a tara ita ma ta yi in kaga an yi raka'a sha biyu ita ma ta yi duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko biyar ko bakwai ko tara ko sha daya duka ya tabbata yace wa kana idza qara'a alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi almauta qala subhanaka fabala manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya karanta alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi almauta bayan zanu abubuwa da akai wanda Allah madaukakin sarki yayi wajen halittar mutum ka duba farkon suratul qiyama yake cewa bala qadirina ala an nusawwiya banana bala qadirina ala an nusawwiya banana banana abinda yake ni da an nusawwiya banana yana nihin imprint Allah ne yake magana akan shi ya halitta shi daga bayani mutum yake kubur cewa lalle a cikin mutum akwai wani abu mai suna imprint wanda na kowa nashi daban ne to Allah ne yake magana yace idan mutum yana mamakin za a kada shi yace to ya sani cewa mu muna da ikon idan mun ma mun tada shin hal imprint din shi ba za a bari ba za a mai dome tashi yanda ke tada shine bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridu al insanu li yafjura amama yas'alu ayyana yawm al qiyama to bayan an zanyo wannan ne hannu kuma aka komo ake mai zancen lokacin da aka halitta shi yake cewa min nutfatin khalaqahu fa qaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa akbara thumma idha sha'a anshara kallalan ma yaqdima amara falyanzur al insanu ila ta'am anna sababuna lima asabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqan fa anbatna fiha habba to banta wannan suratul abasa ke idan muka zo a cikin kiyama ma haka Allah janyo abubuwa na abun mamaki na halittar mutum to shine sai yake magana yake cewa to alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta yanzu wanda yake irin halitta irin ta mutum shin ba shine yayi cancanta ba ya tayar da wanda ya mutu wanda ya halicci wanda babu wanda ya kirkira abin da babu ba shi bane yayi cancanta idan wannan abin ya kwanta ya mutu a ce ya tayar da shi shi da yayi shi a lokacin da babu shi anan da shekara 200 wa san za a yi shi a duniya anan da shekara 1000 wane ne yake tana da abin da aka yi to bai zo duniya ma bare ya tana bi ma san ba a ina ke bare tana to Allah tun kan hinya halitta shi tun farkon duniya Allah ya san cewa za a halicce ka a shekara ta kaza lokaci na kaza a gari na kaza uwayenka su wane abokanka su wane za ka yi rayuwa ita ta kaza in ka zo mutumin kirki ne kai kowa mutumin kirki duka ya san komi naka to wanda yake da kudura kan irin wannan akan mutum dan ya tayar da shi bantin ya mutu hayyarin ga mamaki shine Allah yake magana da siga ta tambaya alaysa zalika biqadirin shin wanda ya irin wannan halitta ba shi bane yayi ba shi bane cancanci iko cikakke ala an yi mota akan ya tayar da wanda ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya bada amsa sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya tambaye ya ce shin ba mu muka yi cancanta ba dan mu tayar da mutum da muka wannan halitta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bala subhanaka fa bala sarki ya tabbata a gare ka wannan magana ta haka take ku ne kuka yi cancanta ya Allah kai ne ka yi cancanta akan cewa ka tayar da mutum bincin ya mutu Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya bada amsa kan wannan hallo idan yazo ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la kaga umurni ne aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce bi sabbihi isma rabbikal a'la kai tasbihi ga ubangijin ka madukaki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce subhana rabbiyal a'la kaga qur'ani yana magana kai tsaye da gurko da manzo sallallahu alaihi wasallam tunda shi aka sabka wannan shi wannan magana da yake yi kamar ana magana ne kuma manzo sallallahu alaihi wasallam tunda da shi ake da gurko to bari ya bada amsa sai aka ce mai kama ubangijinka madaukaki kame tasbihi sai manzo Allah ce subhana rabbiyal a'la sai ya tasbihin sai ya ce to tsarki ya tabbata ga Allah madaukaki sallallahu alaihi wasallam kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo yana karatu daga ya karanta wannan ayoyin to sai yayi magana kamar sai ya bada amsa da waɗannan kalmomin idan yace alaysa zalika biqadirin ala an yul mota sai ya ce subhanaka fa bala sarki ya tabbata a gare ka kware ko kai kai cancanta akan cewa ka tayar da mutunci idan kuma ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la Allah anan ma sai ya ce subhana rabbiyal a'la kamar yana bada amsa akan magana na'am sai malai yake cewa babi mai magana akan babi magana akan jawazin iktisar ala al-fatiha babi da zai magana akan ja'izi ne idan baka iya wata sura ba ka karanta fatiha ka dai kai rukuni ja'izi ne sallaka bata lalace ba amma an yi so ka karanta da sura shine wanda aka samu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam mafi yawan da aka haka amma idan akai katari baka iya wata sura ba sai wannan sai kai ba matsala akai katari da ka karanta fatiha kana sallah kai kadai sai ka mance maimakon ka karanta da sura sai ka ba karanta ba to babu wata sujada a kanka ja'izi ne dan kai haka dan kafar sura babu sujada a kanka fatiha ce ita babu sallah sai an yi fatiha malaike cewa wa kana mu'azun yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhira hadisi ne yazo mu'az bin jabal Allah kara mashi yarda yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zai zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallah shi ta isha to unguwarsu tana da dan nisa tsakaninta da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan thumma yarji fa yusalli bi ashabihi bancin yazo shi bai yarda ya san fadalai wannan ta sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin falala dake da kuma yin sallah a cikin shi masallacin Makka harami kadai yayi sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falala idan mutun yi sallah a wannan darajar shi wanda zai samu a sallar shi kai shekaru kana yi tukana da kamo shi kuma da wahala ka kamo shi wani sun kai ta a garin falalar ba karamin falala ba ce barantana kuma a harin da kuma baitul maqdis duka wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ware musu wasu falala na musamman yin sallah a wannan masallatan wanda sun bambanta da masallacin garinku ko garinmu to shi mu'az unguwarsu akwai masallaci wa'innan mutanen kuma shi ke musalla amma bai yarda ya ce a'a sai na je na yi sallah wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kwana an yi so in zo wurinku in ja muku sallah sai ya zo a yi sallar isha'i da shi tukwana ana karewa kuma sai buga sai ta can garin nasu sai ta can unguwar nasu tukwana ya ce musu to bismillah a jara sau tukwana musalla kaga kenan shi bi maki na'am yace thumma yarji fa yusalli bi ashabi sa'annan sai ya koma sai ma mutanen shi sallah faraja zata lailatin fa salla bihi wata rana ya koma wajensu yana jansu sallah wa salla fata min qaumi sai kuma wani dan sarmai yazo daga cikin mutanen shi shi ma yazo ya bin wa'an sallah bin bani salama ana ce mi salim salim ake ce falamma qala ala alfata kai mu'azz bantin kaje kai sallar ka tare da manzala sallallahu alaihi wasallam sallar ka ta isha'i ta farilla yanzu kuma wannan da zai zo jasu matsayin nafila take a wajen mu'azz ba ta farilla bace yi matsayin nafila take yanzu kawai shikenan sai warware a lokacin nan kawai shi karatu yayi tai an tsaya kuma an tsaya kuma sai a ci gaba kuma an tsaya kuma sai a ci gaba abin yi tsaho shi kuma wannan Salim dan sarmayin da yazo tana wana da wata bukatar shi ko kuma wani wuri zaya ko a matsayi yake ko na makamancin haka ne na larura falamma qala alfata in sarafa lokacin da abin yi tsaho ga shi wannan yaro kawai sai ya salafi wai fa salla fi nahiyati almasjid kawai salamta ya koma can share a cikin masallacin ya kawar da sallar shi wa kharaja wa akhadha bi khitami ba'irihi wa talaka kawai sai huta sai kama akala tara kuma sai ta hishi falamma salla mu'ad lokacin da mu'az ya kare sallah shikenan falamma qada mu'azan qila lahu inna fulanan fa'ala kaza wa kaza sai aka zo ake ce ma mu'az aiwa ne wani wannan yaron ya zo ana sallah ya ji tamin tsaho sai ma kawai salamce kuma share je sallar shi kadai shikenan sai mu'az yake cewa la in asbahatu la adhkuranna dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da yace insha Allah gobe da sahi zan je in sanar da manzala sallallahu alaihi wasallam wannan abu da wannan yaro ya aikata muna sallah ya salamce ta yaje ya sallar shi kadai zan je in sanar da manzala sallallahu alaihi wasallam yazo da abu sabo yace ya kai karan shi shikenan a wata ruwaya ma sai aka ce ka wannan yaro an yawa munafiki bane ba inna hadha bihi la nifaq wannan tana yawa akwai munafunci kada ta zo tunda a lokacin nan an san akwai munafukai a garin Madina amma ba a san ba waye madarasar sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma kowa sai ya kira Huzaifa ya zama da Huzaifa ya gaya mai duk illahirin yawan munafukan da ke da kai a wanda suke ake rayuwa tare da su ga su nan kamar sahabbai ne su ma shi yasa su in ana jin sahabbai ba a kilga su a ciki ai daga baya duk an samu abin nan kaɗan daga cikinsu an samu abin nan amma mafi yawansu wani ma bai san ba su waye wani ma bai san ba sunansu saboda babu wani tasiri da suke da saboda babu wani abu da suka yi na hidima na addini idan an tahima dawowa suke wanda zai taima hana shi suke yi shi yasa su ba su ma bar ba wani ɗan asar kaɗan na tarihi addinin musulunci ba ma san ba su waye wanda suka yi kokari suka huddo kansu babban abu suka yi na munafuncin tukwana ma sai musulunci riƙe masunansu aka rubuta a littattafai aka ce wani ya aikata abu kaza na munafunci amma kaga yanzu misali wani lokaci an samu wani sahabi da ake cewa julas wata rana za a ta yakin Tabuk ɗan shi da suke ce baba ba ɗan shi bane agolan shi kamar a gidan shi ya girma shi ɗan matar julas shi yaron amma shi kwarai mutum ne mai kazar-kazar ko mutum ne mai son hidima ga addini kullum yana wajen manzala sallallahu alaihi wasallam amma julas matsayin uba yake gare shi shi ya mai komi a rayuwa kawai sai ce ni baba na ga ana ta kai taimako kai ba kai komi ba za a kai wajen yaki sai ce amma kawai yaron kana da hankali ma ni yanzu in na yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, aje kima yinan wani, yace to, yace shi bai gane ba, mene ne wannan, yace yanzu duk zaman da ake dama kai baka yi imani da manzo Allah ba, yace kai amma wannan yaran akwai ranta tare da ya mi abin yarda, yaran ya rasa ina zai sa kanshi, shi yayi imani haƙiƙi imani na kirki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma gashi wanda kuma a gurin shi yake ya fito da wannan magana ce kuma wanda shi in ya kyale ta yaran shi ma na iya cutar da addini dalilin wannan magana, sai ya ce duk duniya banda Allah da manzon shi ba wanda nake so kamar ka, saboda ba abin da ka rage mun a rayuwa, komi ka mun, amma ba zan iya haƙuri kan wannan magana da kai ba, zan je in gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawai ya rubuta ya suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka ji abin da Julas ya faɗi, ban taɓa tsammanin wannan mutum zai ɗauka wannan, manzo Allah ya ce ha ba ya za a yi Julas ya faɗi wannan, a kira mun shi, aka kira Julas, irin hukunci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yanke hukunci wa mutum bayyana sai an ji me zai ce, sai an ji ta bakin shi, aka kira Julas aka ce Julas ka ji abin da yaro ya zo faɗi, shi ya san ya gaya ma yaran, yaron ya san ya faɗi, amma yaro shi kuma lokacin nan babban ya auja, kuma akwai abokan shi da suke munahuncin su ma suka zo suka rako shi, me yasa? Saboda su tada tarasi a wurin na nunawa cewa ƙarya ce aka mishi, kai ka faɗi wannan magana, manzo Allah ya tambaye shi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba ya rasulullah ya za a faɗi wannan magana, kawai wannan yaron ƙarya ce, su ma waɗannan da suka rako shi suka ringa cewa wannan yaron butulin ne, bakka da kirkar sa wanda zaka ma tsage sai wanda ya ma komi a duniya kaza kaza, kawai yaro fara kuka, yace bai san ba me zai ce, shi ya san an yi abu, shi ma baban shi ya san an yi abu, yanzu ya zo ya ce ba a yi ba, to shi magana shi za a ɗauka a bar ta babba, ya san ba a yi haka ba, kawai ringa kuka, ana zamne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alamu na saukar wahayi kawai ya bayyana tare da shi, idan wahayi zai sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana sauka kamar abin asuba haka, irin wannan abin jimami haka na asuba na alfajir ya keto, iya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gani, wani lokaci kuma ana zahi zuha ma yake, wani lokaci kuma kamar zai ji wata ƙararrawa haka, tunda saukar wahayi ba karamin abu bane ba, shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin muhalin shi a lokacin za a sauko mai sako daga wajen ubangijin shi, akwai aya da za a sauko ta sai a rako ta da mala'ika 70,000, aya guda in za a sauko ta akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril din ya dauko ta haka daga sukwart, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ganin wannan yake bada labari, sukwart kawai ake mata a kewaye ko ina haka za a taho da ita rinduna ta musamman tukwana aka ta sauko ta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, haka ake kawo wahayi, babu wanda ya kokarin a cikin mutane ya ce wanda ba annabi ba ya ce ya ga mala'ika a gili bai gano ba sai su annabawa, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin da ya ga mala'ika a gili ma shi ma su mai akwai tashin hankali, to wahayi yana sauka sun san akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alamu da suke bayyana na cewa ba wai yanda yake a dazu ba normal, yanzu kuma akwai wani abu da yake tare da shi, akwai abin da yake sauka a tare da shi, kawai Julas ya har karkaro Allah ya sauko aya ta musamman saboda wannan kadiya, dan a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ake zancewa haka, Allah ya sauko aya tana nan kuma har yanzu ana karanta ta a suratul tauba, yahlifuna billahi ma qalu zasirin suwa da Allah ba su wadi ba, yace wala qad qalu kalimatul kufr, wannan rantsu da suke ta banza ce maganar ta kawo wurci da yaro zuwa wadi tabbas sun wadi ta, wa kafaru ba'da islami sun kafir da bayan sun musulunta, sun zo sun ci musu musulunta, to wannan maganar da suka wadi shikenan kawo wurci ne ya tabbata tare da su, wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadli, haka Allah ya sauko wannan aya, Julas ya shiga karkarwa hankalin shi ya tashi, kawai sai Allah ya albarkace shi ya mai fadala, kawai imani sai ya rihe shi a lokacin, sai ya ji wannan abu da ya faru tabbas daga shi, sai wannan yaran abin ya tabbata, a lokacin da ya tabbatar da cewa lalle anna muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a lokacin nan lalle annabi annabi kawai sai imanin ya rihe shi sai ya ce ya rasulullah tabbas ada ina da bulfadi na munafunci a tare da ni amma a yau ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah kuma ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ada wannan yara lokacin da aka zo ya ka karana babu wanda na tsana a duniya kamar shi yace amma yanzu ya mun sanadiya ta da na dawo kan hanya madaidaiciya bayan kai ya rasulullah Allah da manzon shi ba wanda nake so kamar wannan kuma zan lullumka kyauta ta bai da nayi a da saboda ya fuddo ni daga wuta ya kai ni gidan aljanna to haka aka rayu da wasu daga cikin irin waɗannan wanda da wanda kawai ga sanan ana tare da su kamar amma ba haka bane ba manzo sallallahu alaihi wasallam in zai ta yaki wani gari kai tsaye su kewaye ko su rubuta wasiƙa su bada a kai ma an garin a gaya musu ga annabi ne yana zama kenan su shirya in an yi niyya a musu ba zaka ne saboda a samu galaba a kansu ko a tarme su yanda ba sa iya musu ba har su bayar da kansu ya kasance sun musulunta sun shigo musulunci to da shi musulunci hadafin shi ai ba a je a kashe mutane bane ba hadafin shi ba a zuba jini bane ba ba ta riba ke da ku a zuba jini ribar da ke da kai idan mutum ya musulunta ba a gama ta da jihadi ba a gama ta da ta kashe wai ribar da ke da kai a ce mutum ya musulunta a hannunka to musulunci abin da ya fi so a ce musulunci ya haɓaka an zo an shiga idan ya kasance kuna daga share kuma kuna mai na son musulunci a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam musulunci na farko babu stabilitan komi a lokacin nan ana yi zawa a zama guda ko da yaushe ana zawa a kashe su ko da yaushe kowanne arni nema yake yanzu a yaje ya kashe manzo sallallahu alaihi wasallam kowanne gari inda ke da kai wanda ba musulmai ba ko kuma a ce garin duka ba musulmai bane tunanin su kullun ya za a yi su zo su yi damara ta yaƙi su iske manzo sallallahu alaihi wasallam su kare da su gaba ki daya dole ne a lokacin nan a samu hukunci daga sama dole kasance a lokacin nan a samu aya ta tabbata ta zo daga Allah madaukakin sarki akan cewa aje ayi wannan yaƙin aje a kare kai saboda me saboda a nuna musu muhimmancin su kula akan shari'a ta zamna su kula akan al'umma ta zamna su kula akan musulunci ya tabbata a saman ƙasa idan kuka bari kuka zamna kuka zama ragwaye a zo a muku zama guda duka a shahi da mun ma samu komi ba da mun ma samu musulunci amma ana buƙatar wahayi ya zo ya ce musu ku je ku yi shine alqur'ani ya zo da ayoyi daban-daban da suke nuna cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an muku izini ku da ake yaƙar wannan kullun to yau an muku izini saboda an zalunce ku aka ce musu qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaƙe su kamar da suke yaƙar ku inda a ce basu yaƙe ku ba da ku yaƙe su ba to sai an yi niyya za a je irin wannan masu mai na san manzo sallallahu alaihi wasallam an yi niyya a je a mamaye su kawai sai su ke waya su je su ga musu haka ake tasha da su sai dai kai wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam in zai tahi maraɗi misali kawai sai kama hanya sai ya jifa sai an je an yi rabi an kusa meni tukwana ayi kwana a biyo ta Kano tukwana a kama hanya sai an yi kewaye mai tsawo tukwana a je garin da ake so a yi saboda a ɓadda su haka aka ringa mu'amala da su aka ringa zama tare da su su ma wannan shedi su zagi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ana taya wajen wani yayi su manzo Allah suna gaba su koma daga baya suke ta izgidi su ma wannan sahabin izgidi su ma wannan sahabin izgidi su munafuka Allah ya sabko aya ya ce musu yahdarul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi sudurihim wal istahzi inna allaha mukhrijun ma kuntum tahdharun Allah yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab inda ka tambaye su wai me sa suke wannan izgilin da sai ai ba sani suke qul abillahi wa ayatihi Allah ne da ayoyin shi wa rasulihi da manzon shi kuntum tasasuni abokin wasannin ku su ne abokin izgilin ku to la ta taziru kan ma ku ka wani uzuri yace kad kafartum ba da imani ku kafure ne ku bayan kun yi imani to haka aka ringa zama tare da su to in mutum aka ce mai munafiki wai na ba ku dan namuzaji ne akan ya ake mu'amala tare da wasu munafukai a lokacin nan idan aka jehi mutun da kalmar ta muna munci hankalin shi tashi to wannan ba Allah da ya ware ya sallar shi kawai aka ce me eh mu'azzin ce wannan yaran akwai muna munci a tare shi hankalin sai tashi ya za a ce me ya za a ce muna munci kuma mu'azzin ce la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima billadhi sana sai na sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan abu da ya aikata wa qala al-fata wa ana la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billadhi sana ni ma kuma he in sanar da annabi abin da ya aikata in yaji ya ce ga abin da nayi na ware na ya sallata to ni ma zan faɗi abin da ya aikata kenan zuwa ne za a yi shari'a gobe ake jira kawai din daga sahiya ta yi akwai babbar shari'a a fada ta manzo sallallahu alaihi wasallam shike aka kwana washe gari fagadau ala rasulullahi kowa ya sauko sauko kowa ya buga ya kama hanyar shi rigima ce mai tsauri wannan an ce munawiki wannan kuma ya zo da wani abu sabo aka zo aka fara tattaunawa fa akhbarahu mu'az billazi sana al-fata sai mu'az ya zo ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam akan abin da wannan yaron ya aikata ai yayi kaza yayi kaza muna sallah jawari shari shi daya yaje kabar da sallar shi ya sallar shi kare to fa qala al-fata he yaro ya dauki magana sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikata yudilul maqta indaka jimawa yake wajenka idan ya zo jimawa yake sosai a tare da kai kuma a wajenka yake sallar isha thumma yarji'u fa yudilu alaina bantin ya zo ya jima a tare da ku ya yi sallah a tare da ku tukwana koma can wurinmu kuma in ya zo kuma ya dauki surori manya sai ya kama karatu ya taja tsawaita mana yake yi lokacin da aka tabbatar da wannan magana da yaro manzala sallallahu alaihi wasallam da yajojan mu'az sai ya ce mai afattanun anta ya mu'az a wata ruwa ya ce aturidu an takuna fattanan ya mu'az shin kana so ka zama mai fitina ne ya kai mu'az so kake ka rinka fitinan mutane mene fitinan mutane ya kasance tun mutum yana son abu har ya kai mutum ya ji abu ya fara tafiya ya fara wuta daga shi kinin zaka fitini mutane da wannan abu da kake ka jima a wurinmu ka kai misali ƙarfe 10 ka zo ya wurin su ka dauke su karatu ka yi awa ɗaya awa ɗaya da rabi ana ta ja ai dole ku saba da su dama sun zauna suna ta ja wa qala lil fata kayfa tasna anta ya ibn akhi idza sallata to kuma kaga da ya ware ya sallai kuma hallo sallallahu alaihi wasallam sai ya juya ce to kai yaro lokacin da ka ware kai sallar ya kai yaya kai ya kai sallar shikenan sai yaro sai ya ce aqra'u bi fatihatil kitab suratul fatiha kawai na karanta wa as'alu allaha aljanna wa a'udhu bihi minan nar dan roki Allah ya sanya ni gidan aljanna kuma ya kubutar da ni daga shiga wuta kawai abin da yake roko kenan idan yi sallar shi kawai in yi sallar shi in ya tashi kawai kabar ta sallah yake yi fatiha sai ruku'in shi ya sujada shi a cikin sallolin shi ya ta'addu'a Allah sanya shi aljanna kuma ya kubutar da shi daga wuta wannan shine ribar ta zaman duniya shine ribar ta zaman duniya idan ka gina gidanka wanda za ka shiga gobe ka mai gini mai kyau in ka je sai ka je salama kaulan min rabbir rahim shi kuma wancan inda za a zauna a nan ne za ka gina shi idan ka gina shi da ibadu da kayan lada da ujur da yawa kai ta tarawa da istighfari da tasbihi da qiyamul layl da azumi da sadaka bakkacin haram bakkacin namun mutane bakkar jini a hannunka bakka shirka bakka sata bakka kaza duk abin da Allah ya to wannan shine kana kokari kenan yanzu ai ka gina gidanka na gobe idan ka je ka shiga lahiya lau to wannan abin da ka aikata a nan duniya gini ne kai mai kyau kuma ka ci gaba da roƙon Allah Allah tabbatar da kai اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك حكمت ya kasance su ne yawan addu'o'in ka zaka ringa yi, to ka gina gidanka mai kyau kenan. Allah kuma ka ringa roƙon Allah, Allah raba ka da shiga wuta. Shi yasa ga ana zanu bayin Allah wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, bayin Allah su ne masu tahiya a saman ƙasa, suna masu tawadu. Wa iza faɗabahum al-jahiluna qalu salam, in wani yake neman rigima da su mata suke amincin Allah tabbata a gare ka, mu ban ma neman rigima. Walladhi walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, wanda suke kokari kullun su kwana dare, duk dare sun tashi su ma Allah yan rako'in su, su yi sujada su yi qiyamul layli tukun su koma su kwanta. Walladhina yaquluna rabbana sarif 'anna 'adhab jahannam, su ne wanda suke roƙon Allah, Allah ka kawar da mu daga wutar jahannama. Kaga irin addu'a bayan Allah, ka kawar da mu daga wutar jahannama. Inna azabaha kana garama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, to wannan yaran addu'a din da yake kenan. Sai Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatuhu mu'az, Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ban san ba menene wannan rigimar ta kai da shi. فقال صلى الله عليه وسلم اني ومعاذ حول هاتين او نحو ذا, دليل معاذ ما wannan kin itace muke ma aljanna ce da kuma kauce ma shiga wuta, mu ma su ne muke ma. ولكن فقال الفتى سيارو ke cewa walakin sayalu muad idha qadima alqawm wa qad khubiru anna aladu wa qad ata faqaddimu, qala faqaddimu fastashhad alfata, ashe yaro bai mance wa maganar da Mu'az ya akan shi yace wannan yaron munafiki, to shine yaron dan ya bada amsa. Sai yake cewa ni kuma Mu'az zai san cewa lalle ni kinnan banna daga cikin munafiki, amma zai san wannan a lokacin da aka huto fanyen daga, zai gane cewa ni kinnan banna cikin munafiki. Ba zai yi bane saboda Mu'az, a'a, zai yi abinda munawiki baya iya shi. Munawiki ya za a yi bai yarda da abu bai ji ba da nan shi mutu baya yi ba, amma shi wanda ya imani da abin ya yarda ya mutu saboda abu. Shi yasa Manzo sallallahu alaihi wasallam za a halgo ma kibiya ko mashi, wani sahabi ya zo ya tsaye shi ya mutu, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halgo haka suka ringa yi sun yi gummaca su. To wanda bai yi imani cikakke ba ya za a yi irin wannan badaran, to shi ne ce to zai nuna mi, zai gani shi wane insha Allah. Kawai shi kenan sirran nan yaki yasu faqaddimu fastashhad alfata, a lokacin nan da aka fita wajen yakin wannan, a wannan yakin shi wannan yarin ya shahada. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika li mu'az, sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'az ma fa'ala khasami wa khasmuka, Manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi me ya faru ga wannan yara. Sai Mu'az ya ce ya Rasulullah sadaqa Allah, yake cewa wa kadhabtu, yace ya Rasulullah Allah ya gaskiya amma ni na faɗi magana da ba haka bane akan yaran. Limaza, saboda me yace istushida, saboda yaran nan ya shahada a wajen yakin na yaran su. Ya Rasulullah yaran nan ba munafiki bane, mutumin kirki. Kaga Mu'az daga cikin halaye na mutanen kirki manya-manya, idan gaskiya ta bayyana a dawo a ce ga gaskiya ne ne a ciki, ba matsala. Da kana tsammanin kaza kaza ne, daga baya ya bayyana a gare ka cewa ba haka bane, ka huto ka yi bayani cewa lalle wannan abu nayi turambe, jamisi turambe, ba haka bane ba, kaza shine gaskiya. Wannan shine rujula, shi ne mutum ya zama namiji kenan. To kaga Mu'az da ya tabbatar yaron nan ba munafiki ba ne, dawowa ya bayyana ya tabbatar ya ce wannan yaron da na ya tsammani munafiki a ce ba munafiki ba. To balkashin wannan hadisi akwai karatu daban-daban a ciki, wanda insha Allah ta'ala sati na gaba kafin mu abinda mu shiga darasi sabu za mu dan tsinci wasu abubuwa a ciki na fa'ida, wanda wannan hadisi zai karanta da mu insha Allah ta'ala. Na'am. Na'am. wannan kasan mazhabi ne a mazhabin malikiyya su ne suke ganin cewa kawai in ka karanta a raka'a ta wayi ka karanta misali aya goma to raka'a ta biyu kamata ya kasance biyar ce ko bakwai ke kasance ne ta biyu ta yi ta wayi amma babu wani abu da yake hana wannan duka babu wani matsala akan wannan insha Allah ta'ala ba matsala dan ka karanta a sura ta wayi a raka'a ta wayi ka karanta ayoyi da yawa kasance ayoyi kadan a su a raka'a ta biyu ka karanta ayoyi da yawa wannan babu matsala a cikin shi wala duka ba matsala da wannan insha Allah na'am abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yi mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
Allah'a